Akalla matasa sama da 100 daga sassan Afirka ne ke halartar wannan taro da zummar nazarin ainihin matsalolin da ke cusawa matasa mugun tunanin da ke jefa wasu afkawa cikin ayyukan ta'addanci, yayin da wasu ke yanke shawarar zuwa cirani ta haramtacciyar hanya ba tare da la'akari da irin hadarin da suke jefa kansu ciki ba. Muhammad Sidi mamba ne a majalisar cigaban matasan Niger CNG.
Matasa za a ga masu da masu kuɗi kuma masu ilimi, don su ma su rike kansu, su koya kansu, su ma kuma su tashi da kansu. Misali zan baku, cikin masu aiki noma, a ga masu da wani mai kamfani ko kuma wanda ya ci gaba cikin wannan aikin noma, ko kuma a ɗauko wannan tashi wanda ya buɗe wani kamfani na aiki hannu ne ko kuma na technology, shi ma a gama shi da wani wanda ya ci gaba. Misali a Nigeria ana iya gama kamar matasan wanda da izin a gama su Dangote.
Mataimakin sakataren kungiyar matasan Afirka Benin Ahmed mai wakiltar kasar Ghana ya bayyana cewa akwai buƙatar kawo ƙarshen tsarin da 'yan mulkin mallaka suka shimfiɗa a ƙasashen Afirka.
Niger produces more uranium than every other African country. How many young Nigerians are involved in that uranium production?
Yace dauki misalin Niger, ƙasa ce da ta yi fice duk duniya akan maganar ma'adanan uranium. Matasan Niger nawa ne yake morar wannan arziki? Gaba ɗaya Faransa ake kai komai, to ba ma buƙatar wannan tsari, so muke a kafa kamfanoni a nan kuma a baiwa matasa dama su shiga a dama da su. Je ka Ghana ko Najeriya, za ka kamfanonin ƙetare ne suka mamaye dukkan manyan harkoki a waɗannan ƙasashe, to ba ma jin daɗin haka. Saboda haka muke buƙatar gwamnatoci su ɗauki matakai.
Go to Ghana, go to Nigeria, all these businesses belong to foreign companies. We don't want that.
Shigar da matasa cikin harkokin siyasa har izuwa matakin masu bakin fada aji wani abu ne da shugaban majalisar matasan Najeriya Bello Bala Shagari ke ganin zai taimaka wajen magance rikita-rikitar da ake fama da ita a ƙasashen Afirka.
Matasa gaskiya a Najeriya musamman sun fara samun shiga cikin gwamnati, kuma a nahiyar Afirka muna kokarin mu ga cewa haka ya tabbata a sauran ƙasashen ma baki ɗaya. To wannan irin shawarwarin da muke kawo ma 'yan omi kenan, muna gaya ma junan mu abubuwan da muke a ƙasashen mu domin kowa ya koya daga ƙasar da ba ta shiga domin ya kai ƙasar su.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta gargaɗi mahalarta taron su shirya makamantan wannan haɗuwa a ƙasashen da suka fito don isar da saƙon da ke ƙunshe cikin shawarwarin da aka tsayar. Malam Umar Yazi shine daraktan ma'aikatar cigaban matasan Nishar.
Duk abin da ya kamata tsani da ya kamata ja hankalin samari da 'yan mata saboda wani mugun hali ka shiga ciki, su kawo kuma gudunmuwa zuwa ga sarakuna, su kawo gudunmuwa ga masu garuruwa, saboda duk abin da aka yi a ce suna cikin tsari saboda su waye matasa 'yan uwansu kai musu.
A yammacin yau ake kammala wannan taro da ke hangen ƙarfafa zaman lafiya ta hanyar samarwa matasa ƙwaƙwarar madogara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.